fazin kishi ye kore kishiruwa
sarkana da gona kaza mukunkuwa
inga ni har zamana da ke dan kin min garkuwa to albarka nake yi da ko zan haye ganuwa
to sarfi ka kun mazanta karshen rafi yana jigata
in kauna ce take mun amo da makanta Zari bai fiya ta shiru na fahimta ga nazari duka naki ne murmuri ya kazanta
har yau samun ka ne cikin buri ka furta kanka ba ni in kai
sai mai da kashi ya san daga wanda na kusa tun ganin ki da fashi shakku a rike ka darsa ko in same ki ko akasin haka shine
Na gamsu da zuciyata cikin mararun ka take
Na bullo
Auna ta una asalin batu na yawan ka nake
Dai zullo
to na banka da tasiri na kai ne na kwana
Amun tashi lafiya dan jiya nayi waraka Hakin bani kin kuma mun yi shirin mu daka
Yaushe za mu daddaka dan da kure a daka She sha wahala shi ma
mai takin bakan yi zo bai kama da su ba a tawa gun neman mutun tsira ba sai canza gaba
Allah ya ci
Mustaqs me